أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما yanda aka sani bayan mun gama wannan karatu na iziya mukan taba littafin lamiya. Akwai wannan shine darasi na hudu ko? Shine darasi na hudu. To mun karanta hubbus sahabati kullihim li madhhabun ko mun kuma dan yi bayani duk da cewa an ce an yi bayanin a gurguje saboda yanayin lokaci din da ba ma son shi kuma karatun sai dinga daukan mintuna da yawa. To zamu karasa wannan baitin na ainihin wato dangon baitin huququ ahlil bait radiyallahu anhum. Mala yace haƙoƙin iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kara musu yadda. Qala an-nazim rahimahullah wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Wa mawadda, kalmar mawadda ya fassara mana wasu cikin daidaikun kalmomin ainihin wato wannan baiti. Mawadda shine mahabba kenan. Wa mawaddatul qurba daidai yake da wa mahabbatul qurba, da kaunar al-qurba. To suwa al-qurba, ita kalmar al-qurba din ita ma ya fassara ya ce min al-qaraba wa huwa ad-dunuu min an-nasab. Min al-qaraba, al-qurba daga al-qaraba ne. Ita kuma qaraba ma'anarta huwa ad-dunuu min an-nasab, shine kusantar mutun ta hanyar nasaba. An fahimta? Kusanta ta nasaba ita ake kira al-qaraba. Wal muradu bihi huna, amma abin da yake nufi shi anan qarabatu nabi sallallahu alaihi wasallam, wato makusantan annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum ahlu baitihi, sune iyalan gidansa. Wal qawlu sahihu, zance mafi inganci fil murad, game da abin nufi bi ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam, da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam. Humul ladina, wato hurrimat alaihimus sadaqa, sune wa'anda aka haramta musu cin sadaqa. Min zurriyatihi, daga zurriyarsa ƴaƴansa. Wa azwajihi, da matayensa. Bal mala yace kai bari ma kullu man aslama, duk wanda ya musulunta. Min naslihi, daga wato tsatsan annabi sallallahu alaihi wasallam ko danginsa. Fa huwa min ahli baiti, wannan yana cikin iyalan gidansa. An fahimta? Kaga kenan. Wa mawaddatul qurba daidai yake da wa mahabbatu ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam. Biha atawassalu, kalmar biha atawassalu ay bi mahabbati ahlil bait, da kaunar wato iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam. Atawassalu ila Allah, nake yin tawassuli da kamun kafa da tsanantuwa zuwa ga Allah. Li anna mahabbatahum, saboda kaunar iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam. Qurbatun, ibada ce ila Allah zuwa ga Allah. Wa da'atun, kuma da'a ce zuwa ga Allah. Wa bihadha, da haka ne ma yajuzu tawassulu ilaihi biha, yake halatta yin tawassuli ilaihi zuwa ga Ubangiji. Biha, da kaunar iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda kaunar tasu ibada ce. Me ake nufi da tawassuli ko ma can kasa? Huwa at-taqarrubu ila al-matlub, shine kusantar abinda ake nema. Wattawassulu ilaihi, da kuma saduwa zuwa ga wannan abun bi ragabatin, da kwadayi. Wannan shi ake nufi da tawassuli. At-taqarrubu ila al-matlub, wato kusanci, neman kusanci zuwa ga wani abun nema. Wattawassulu ilaihi, da kuma saduwa da shi bi ragabatin, da kwadayi. To shi kuma wannan tawassulin nau'i biyu ne, mashru'un wa mamnu'. Akwai wanda shari'a ta yarda a yi shi, akwai kuma wanda shari'a ta hana. Wanne ne shari'a ta hana? Sai ce fal mashru'u, wanda shari'a ta yarda a yi, huwa tawassulu, shine yin tawassuli ila Allah ta'ala, zuwa ga Allah ta'ala. Bi asma'ihi, da sunayen Allah. Wa sifatihi, da sifofinsa. Aw bi amalin salihin, ko kuma da dukkan wani aiki na kwarai. Min almutawassal, mutawassil, daga shi mai yin tawassuli din. Aw bi du'ail hayyi salih, ko kuma yin tawassuli da addu'ar wani salihin bawa rayayye. Wannan duk akwai nassoshin da suka tabbatar da wannan tawassuli ne mai kyau. Wal mamnu, tawassulin da aka hana shi kuma, huwa tawassulu ila Allah ta'ala, shine yin tawassuli zuwa ga Allah ta'ala. Bi zatil ashkhas, da zatin wasu mutane. an fahimta aw jahuhum ko kuma alfarmasu aw haquhum ko haƙƙin su aw ittikhadul amwat ko kuma riƙar wasu matattu wasa'ida wato su zamanto tsani fil ibadati a wajen bauta aw du'a'ihim ko addu'ar su aw talabul hawa'ij minhum ko neman biyan buƙatu daga wajen su wa nahwi dhalika da makamantan haka mimma warada nahyu anhu daga irin wa'inda tawassuli ne wanda shari'a ta yi hani akai aw mimma lam yarid fi shar'i ko kuma daga cikin irin tawassuli da bai zo ba a shari'a kullu dhalika bid'atun wannan duk bid'a ne gairu mashru'a ba a shar'anta yin haka ba bal qad takunu ba'daha wasu ma daga cikin irin wannan tawassulin sukan kasance shirkan shirka da Allah wallahu almusta'an ka koma cikin at-tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu na Sheikh Albani za ga karin bayani to wannan kaga ya daukan mana daidaikun kalmomin ya fassara mana su mawadda bi ma'ana mahabba alqurba bi ma'ana ahlu baitin nabi sallallahu alaihi wasallam at-tawassul shi kuma at-taqarrubu ila al-matlub wa at-tawassulu ilayhi bi ragaba ash-sharh laqad ahsana an-nazim rahimahullah sun'a haqiqa mawaqin wannan littafi ya kyautata wajen yin wannan aiki haythu jama'a bainal haqqaini inda a wannan baiti ya hada tsakanin haƙoƙi guda biyu fi hadal baiti a wannan baiti wa huma haƙoƙin su ne haƙu sahaba haƙin sahabbai akan mu wa haƙu ahli baiti ahlul bait da kuma haƙin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akan mu wa zalika lirraddi ala ta'ifatayn malamin yayi wannan baiti ne dan ya maida martani ga wasu kungiyoyi guda biyu min dawa'ifil mubtadi'a daga kungiyoyi na bid'a fashadurul awwal wato layin farko na baitin hubbu sahabati kullihim li madhhabun shine fashadurul awwal raddun ala rawafid wannan raddi ne ga yan shi'a alladhina yubghiduna sahaba wadanda suke kin sahabbai wa yukaffiruna hum suke kafirta sahabbai washadurul thani dango na biyu na baitin raddun ala nawasib shi kuma raddi ne akan nasibawa wanda suka wato alladhina yansibuna al'adawa wato nasibawa sune wadanda suka sa kahon zuka na tsana li ahli albayt ga iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne ya fada kwata wancan shi sai ya wari sabon yace baya kaunarsu wannan shi kuma sai ya wari iyalan gidan annabi yace baya kaunarsu abayimta wa fi zalika ithbatu wasadiyati wasadiyati madhhabi ahli sunnah a cikin wannan akwai tabbatar da tsakatsaki na mazhabar ahlus sunnati wal jamaa an fahimta sune suka tsaya a tsakiya ba saƙin sahabbai ba saƙin iyalan gidan annabi kowa nasu ne to wannan shine kamar karrara zalika shaykhul islam ibnu taymiya kamar yanda ya tabbatar da wannan rahimahullah fil aqidatul wasidiyya cikin littafin sa al aqidatul wasidiyya haythu qala inda yake fada an ahlus sunnati game da aqida ko mazhabar ahlus sunna yace wayata barra'una min tariqatir rawafid duk inda ahlus sunna yake yana barranta daga tafarkin ar-rawafid yan shi'a alladhina yubghiduna sahaba wa inda suke kin sahabbai wayasubunahum suke zagin su wa tariqatun nawasib sannan suna barranta daga tariqa ko ainihin wato hanya ta nawasib nasibawa alladhina yu'dhuna ahla albayt wa danda suke cutar da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam bi qaulin da maganganu aw amalin ko da aiki wa rahimallahu alqahtani Allah ya rahama ga malan qahtani haythu qarrara zalika inda ya tabbatar da wannan finuni yatihi a cikin littafin sanuniya yace hubbu sahabati wal qarabati sunnatun alqabiha rabbi idha ahyani yace hubbu sahabati san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wal qarabati da iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam makusantansa sunnatun wannan sunna ce alqabiha rabbi ina fatan in hadu da ubangiji na biha da wannan aqida ta san sahabbai da iyalan gidan annabi idza ahyani lokacin da zai raya ni bayan na mutu kenan wa kadal allamatu sa'idi haka malan sa'idi rahimahullah shi ma ya fada cikin manhajil haq wani littafin sa haythu qala inda yake ta fa hubbu jami'il al
yace fa hubbu jami'il ali wasahabi indana ma'ashira ahlil haqq fardun mu'akkadu fa hubbu jami'il al yace kaunar ga baki dai iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam wasahabi da sahabbansa indana mu a wajen mu ma'ashira ahlil haqq jama'a ma'abutan ma'abuta gaskiya fardun to mu a wajen mu kaunar waɗannan bangarori guda biyu farilla ne mu'akkadu kuma farillan ma mai karfi aqulu yace ina fada wa alam ka sani anna min usuli madhhabi ahli sunnati wal jamaa yana daga cikin asalin aqidar ahli sunnati wal jamaa mahabbatu ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam kaunar iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifati fadlihim da kuma sanin falalarsu wa sharafihim da matsayinsu wa thana'i alaihim da kuma yabansu bil adli da adalci wal insafi da shi ma adalci la bil hawa ba da san zuciya ba wal guluwi da wuce iyaka kama qala Allah ta'ala kamar yanda Allah ta'ala ya fada inna ma yuridu Allah kadai ubangiji yana so ne li yuzhiba ankum ar-rijsa ya tafiyar da datti da kazanta daga gare ku ahlal bait ya iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wa yutahhirakum ya tsarkake ku ta dhiran tsarkakewa wa kama warada fi wasiyati nabi sallallahu alaihi wasallam haka kamar yanda yazo a wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yawma ghadir khum ranar ghadir khum abba yunta an zaid bin al arqam daga zaid dan arqam radiyallahu anhu qala yace qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman yace manzon Allah ya miƙe wata rana fina a cikin mukhatiban yana yin khutba bima'in a daidai wajen wani ruwa yud'a khumman ana kiran wannan ainihin wato ruwan khumman shi yasa ake kiran gurin ghadir khum wato wani dan ruwa ne wani dan tafki ne shine ghadir khum kuma sunan ruwan kenan ghadir khum baina makkah wal madina wannan gurin ghadir khum din ko khumman din wani guri ne tsakanin makkah da madina annabi ya miƙe a gurin fahamidallah ya gode wa Allah wa athna alai yayi yabo gare shi wa wa'aza yayi wa'azi wa zakkara ya tunatar thumma qala sannan yace amma ba'd bayan haka ala ku saurara ayyuhan nas ya ku mutane fa innama ana bashar san ku sani kawai ni mutun ne yushiku an yati ya rasul rabbi kiris ya rage dan aikan ubangiji na yazo fa ujiba kuma in amsa wa ana tarikum fikum thaqalain zan bar muku wasu nauyayan abubuwa guda biyu awwaluhuma na farkon su kitabullah littafin Allah na ban muku kitaballah fa hafa ala kitabillah ya kwadaitar da su akan ruko da littafin Allah wa raggaba fihi ya kwadaitar game da fahimta sa da aiki da shi thumma qala sannan yace wa ahlu baiti sannan abu mai nauyi na biyu haƙƙin iyalan gidana udhakkirukumullah fi ali baiti ina tunatar da ku Allah game da iyalin gidana udhakkirukumullah fi ahli baiti ina tunatar da ku ubangiji game da iyalan gidana udhakkirukumullah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah game da iyalan gidana fa qala husayn li zaid bin arqam sai husayn ya tambaye zaid bin arqam yace a to lokacin da annabi ya faɗi wannan wa man ahli baitihi ya zaid suwaye iyalan gidan annabi ya kai zaidu alaysa nisa'uhu min ahli baiti mata yansa ba sa cikin iyalan gidansa ne qala nisa'uhu min ahli baiti yace kwarai da gaskiya ai mata yansa su ma suna daga cikin iyalan gidansa walakin ahli baitihi sai dai a wannan gurin iyalan gidansa da yake nufi man hurima as-sadaqa sune wa'inda aka haramta musu cin sadaka ba'dahu bayansa qal sai zaid ya husayn ya saki tambayar zaid yace wa man hum to suwaye su qala yace hum alu ali wa alu aqil wa alu ja'far wa alu abbas sune wadannan ahalin gidan iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nufi wadannan ne qal sai sake tambayar sai ce kullu haula'i hurima sadaqa wadannan dukkanin su an haramta musu cin sadaka qala na'am zaid bin arqam yace kwarai kuwa akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da ainihin wato wannan ainihin wato hadisi in ka duba can lamba ta kasa yace qultu ni kuma mai littafin yace qultu sai yace unzur ayyuhal qari ka duba ya kai wannan mai karatu fi hadha aljawabil matin a cikin wannan jawabi mai karfi
min hada sahabi al-amin daga wannan sahabi amintacce Zaid bin Arqam haythu aqarra inda ya tabbatar anna nisa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam min ahli baiti su ma suna cikin iyalan gidansa wa hadha huwa al-haqq alladhi la yashukku fihi man tadabbara an-nusus ash-shar'iyya wannan ita ce gaskiyar da duk wanda yake lura da nassoshi na shari'a ba zai kokonto ba a ciki khilafan lishi'a al-anida sabanin yan shi'a masu taurin kai az-zalima masu zalunci haythu yunkiruna zalika inda suke inkarin hakan zulman wa udwanan dan zalunci da kuma ketare iyaka rawal bukhari fi sahih babu al-bukhari ya rawaito hadisi a cikin sahih anna ababakar as-siddiq abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda qala li ali radiyallahu an shi ya fada wa sayyidina ali yace wallazi nafsi biyadi yace na rantsa da wanda raina ke hannunsa laqarabatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwansa uhibbu a ko ahabbu ilayya su suka fi soyuwa a wajena an asila insadad da zumuncin su min qarabati sama da yan uwana makusanta wannan sayyidina abubakar ne yake gayawa sayyidina ali radiyallahu an wa an abi bakr radiyallahu anhu qala an karbo dai daga Abi Bakar Allah ya kara masa yadda yace urqubu Muhammadan fi ali baiti sayyidina Abubakar ne yake fadan wannan yace ku kiyaye haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da iyalan gidansa kar ku ci mutuncin su kar ku taba su kar ku zubar da darajar su ko kimar su atharun sahihun wannan shi ma wani athar ne sahihi akhrajahu al-bukhari qala al-hafiz ibn hajar rahimahullah al-hafiz ibn hajar a cikin fil fathi a cikin fathul bari yana sharihan qaul as-siddiq yana yin sharhi game da wannan magana ta sayyidina Abubakar Siddiq yukhatibu bidhalika an-nasa wa yusihim bihi yana yi wa mutane khutuba ne akan haka sannan yana yi wa mutane magana akan haka yana kuma yi musu wasiya akan haka wal muraqabatu lishay wato muraqaba ga abu al muhafazatu alayhi shine kula da wannan abun yaqulu ihfazuhu fihim ma'ana yana ta ku tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fihim cikin iyalansa fala tu'udhuhum kar ku cutar da su wala tusi'u ilaihim kar ku bata musu rai ko ku munana musu wa qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah fil aqidatil wasidiyya an ahli sunna yana fadar game da aqidar ahli sunna yace wa yuhibbuna ahli baiti rasulillah suna kaunar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum suna jibuntar al'amarin su wa yahfazuna fihim wasiyata rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuma suna kiyaye da tsare wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a game da su haythu qala yawma ghadir khum a inda manzon Allah ya fada ranar ghadir khum udhakkirukumullah fi ahli baiti udhakkirukumullah fi ahli baiti wa yatawallawna azwaja rasulillah sallallahu alaihi wasallam sanna ahli sunna suna kaunar matayen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin iyayen mu'minai wa yu'minuna sun yi imani bi annahunna cewa waɗannan mataye azwajuhu fil akhirah sune matayen manzon Allah har a lahira wa qala aidan fil fatawa shaykhul islam ya sake fada a cikin littafin sa al fatawa yace wa kadhalika ahlu baiti rasulillah haka iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tajibu mahabbatuhum qaunar su ta zama dole wa muwalatuhum jibuntar lamarin su ya zama tilas wa ri'ayatu haqqihim kuma kula da haƙƙin su wajibi ne wa yaqulu al-imamu ash-shafi'i imamu ash-shafi'i yana fada kama fi diwanihi kamar yanda yazo a cikin diwanin sa yace ya ala baiti rasulillahi hubbukum fardun min allahi fil qur'ani anzalahu yakfikum min azimil fakhri annakum man lam yusalli alaykum la salata lahu imamu ash-shafi'i yake cewa ya ku iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hubbukum fardun kaunar ku ta zama farilla min Allah wato anzalahu fil wato fardun min Allah fil qur'ani anzalahu hubbukum fardun wato kaunar ku farilla ce min Allah daga Allah anzalahu ya saukar da wannan farillancin kaunarta ku fil qur'ani a cikin alqur'ani yakfikum ya ishe ku min azimil fakhri na girman alfahari annakum ku dinnan man lam yusalli alaikum duk wanda baya muku salati la salata lahu bai da salati dole an ka tashi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin an fahimta ko da aka duk wanda baya sa ku cikin salatin sala salata lahu insha Allah sai mu tsaya nan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.